bi zango tsakani da Allah kamu wani cin mutunci dan yau dai nake tunanin yafe ma tunda dai a wancan lokacin kawo lakanta na ha kawai ina cin abinci ka tozar tani wai ga mawakin tulubu ga mawakin tulubu ina cin garaugar wannan abu kawo lakanta ne ka tozar tani abin ya ja maganganu wallahi ban gida ni serious
amma tsakanin ka Allah ni taimakon ka ne wallahi taimakon ka ne
a to wani taimakon
tsaya tsaya ka ci tsaya ka ci a irin wahalar da ka sha tsakanin ka da Allah ka faɗa min me aka ba ni naga amma
to in kai baka gani ba ni na gani
a to ai alal misali ni ya kamata in gani sai in faɗa da na gani ni ma ba zan yi ba irin ba irin mu sun fi guda 100 wanda ba su gani ba
to amma da kai muka tafiya a tiku duk Najeriya ba inda mun zaga ba uwarka aka mana a wancan karan
abana
wallahi ba abin da
aka mota
to motocin da mai gidan kai sai a wani ne ya cuce mu akan mota ya sayar da sifikun ya sayar da sifikun da
kake shiru in yi magana
Allah ya tsine mu an baka fosin din wannan
kai kai
aka wancan kai dan gura uban ka wannan mai kai
to kai yi magana
yi magana he
kana ji da kyau tsakani da Allah lokacin da aka ba mu mota da zaka fara tafiyar lalo kira na kai mu tafi na ce ba zan yi ba
to eh
haka ne da wata mota ka fara yi tsakani da Allah tsakani da Allah da motar da aka ba mu ka fara yi
to ai ba ba mu aka bashi dai mun cutar me motoci uku wallahi 70,000 aka ban a mota ai da muka je Saudiya na rantsa da Allah da ya halice ni na so yana kusa da ni ya ka zo jifan shedan wallahi rabka mai dushe